بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya suna ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwar mu a wannan safiya ta asabar a yau muna biyu ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 8 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq wallafar al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Satin da ya gabata mun kai ƙarshen inda malam yayi mana bayani akan cewa mutane dangane da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye sun kasu kashi biyu akwai wanda Allah madaukakin sarki ya sanya masa wannan kyawawan ɗabi'u ne ya zama tuntuni akan su Allah ya halice shi tuntuni Allah ya halice shi ɗabi'ar da Allah ya daura shi akai Allah ya daura shi akan kyawawan ɗabi'u akwai wanda kuma shi zai yi kokarin samar ma kanshi saboda haka malam yace karkashin wannan mutane suka kasu kashi hudu akwai wanda Allah ya bashi kyakkyawan ɗabi'a a tuntunin sa sannan a hakan ma yana kokarin ya ƙara koya ma kansa akwai wanda kuma Allah bai bashi ba sannan kuma baya kokarin koyo akwai wanda kuma Allah ya bashi ba tare da ya koya ba akwai wanda kuma Allah madaukakin sarki ya haramta masa ya bashi duka ya bashi ya koya ya bashi a ainihin ɗabi'arsa kuma yana kokarin koya to duka waɗannan mutane guda hudu mun ji cewa wanda yafi falala a ciki shine wanda dama tuntuni haka halittarsa take yana da sakin fuska da kyakkyawan ɗabi'a da iya mu'amala sannan kuma yana kokarin ƙara koya ma kansa wannan shine yake mafi falala a cikin su wanda yake mafi kaskanci a ciki shine wanda tuntunin sa bai da waɗannan kyawawan ɗabi'u kuma bai damu da sai ya koyar ma kansa ba bai damu da sai ya ɗabi'antar da kansa wajen ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u ba Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi faɗin malam da yake majalatu husnil khuluq inda ya kamata kyawawan ɗabi'u su bayyana yaya ya kamata kyawawan ɗabi'u su kasance a ina ya kamata a ga alamun kyawawan ɗabi'u tattare da mutum malam yace inna kathiran minan nas lallai da yawa daga cikin mutane yadhhabu fahmuhu fahimtar mutane da yawa yana tafiya ila anna husnal khuluqi khasun bi mu'amalatil khalq da yawan mutane suna fahimta, fahimtar su tana tafiya izuwa ga cewa idan aka ce kyakkyawan ɗabi'a, to ana nufin wajen mu'amalantan halittu zalla kawai, duna mu'amalatil khaliq, ba tare da kyawawan ɗabi'a wajen mu'amalar mahalicci ba. Da yawan mutane suna fahimtar cewa idan aka ce kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amala, to mutane da yawa suna ɗaukan cewa ana nufin mu'amalan ƴan uwansu mutane, ba tare da mu'amalan mahaliccinsu ba, ba tare da mu'amalantar mahaliccin ba. Walakin hadha al-fahm qasir, sai dai wannan fahimtar takaitacciyar fahimta ce, domin kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali faɗinsa ya wuce mu'amalantar mutane zalla, ya isa har zuwa ga mu'amalantar Allah mahaliccin mutane baki ɗaya. فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق ويكون أيضا في معاملة الخالق. دومين كيكاوان دبيئة كما ريادة أكي سنتا وجم معاملان ترباي حكا ننكم أكي بكاتتا وجم معاملان ترمحلتي بموضوع حسن الخلق. أنا سوء معاملان ترمحلتي ألا دكيكاوان دبيئة. إذن معاملة الخالق جل وعلا wa mu'amalatil khalqi aidan. Saboda haka zamu fahimci cewa ashe kyakkyawan ɗabi'a ya kasu kashi biyu. Akwai kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar Allah, akwai kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar mutane. Wa hadhihi almas'alatu yanbaghi an yatanabba 'alaiha aljami'. Wannan mas'alar ya kamata kowa da kowa ya fahimce ta kwarai da gaske. A fahimci cewa kyakkyawar mu'amala ba wai tana nufin zallan mu'amala tsakanin bawa da bawa ko mutum da mutum ba, bal ta shafi mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa. Yaya mutum zai mu'amalanci ubangijinsa? Akwai mu'amalar da mutum zai yi ma Allah, a kira ta da kyakkyawan ɗabi'a. Akwai mu'amalar da mutum zai yi ma Allah, a kira ta da mummunar mu'amala. Misali, kyautata ma Allah zato a dukkanin al'amura, wannan yana daga cikin alamun kyautata mu'amala da Allah. Lokacin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya jarrabi bawa da wani abu mai kyau ko mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi, wannan bawan ya sa maransa cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya jarrabe shi da waɗannan abubuwan ne, ba don ya wulaƙanta shi ba, ba don ya tozalta shi ba, ba don ya kunyata shi ba, ba don baya ƙaunansa ba, sai dai don ya kawo masa wani alkhairin da yake gaba. To wannan husnul zanni billah kenan, kyautata mu Allah zato. Wannan yana daga cikin kyautata mu'amala da Allah. Yana daga cikin munana mu'amala da Allah, akwai munana mu Allah zato akan abubuwa. Allah ya ba mu wace abin da bai baki ba, ji maranki cewa Allah ya fifita wace ne a kaina, Allah ya fi son wace sama da yadda yake so na, Allah ya tozalta ni, Allah bai girmama ni ba. Wannan yana daga cikin kyautata munana zato ma Allah, wannan kuma munana mu'amala ce ga Allah Subhanahu wata'ala, wanda Allah ya zargi dan Adam akan haka. Allah ta'ala ya ce fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Shi mutum in Allah ya jarraba shi, sai ya karrama shi, ya tara masa ni'imomin duniya, sai kaje yana cewa rabbi akraman, Allah ya girmama ni, Allah yana yi da mu. Wa amma idza mubtala, amma in Allah ya jarrabe shi, fa qadara alaihi rizqahu, Allah ya kuntata masa arzikinsa, bai bashi irin abin da ya ba mu wane ba, fa yaqulu rabbi ahanan, sai ce ubangiji ya wulaƙanta ni, ubangiji ya tozalta ni, mun kan Allah baya son mu, Allah baya kaunar mu, ba don komai ba, sai don saboda yana ganin Allah bai bashi abin da ya ba mu wane ba. To wannan munana mu Allah zato yana daga cikin wato munana ma Allah zato yana daga cikin munana mu'amala da Allah, kamar yadda kyautata mu Allah zato yana daga cikin alamu na kyautata mu'amala ga Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan malam yace na farko, husnul khalqi, husnul khuluqi fi mu'amalatil khaliq, kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar Allah. Yaya mutum zai kyautata mu'amala wajen mu'amalantar Allah? Mun san kamar yadda muka yi ta ji a baya, kyautata mu'amala, kyautata ɗabi'a wajen mu'amalantar mutum. In ka ganshi ka sake mata fuska, in kin ganki ki mata, in kin ganta ki mata murmushi, in ta zo wajen ki bakunta ki tarbe ta tarba mai kyau. A kyautata mu'amala, kar a cutar da kowa saboda ana gamuwa da mutane. To shi Allah da bamu haduwa da shi, shi kuma yaya zamu kyautata mu'amala da shi? Yaya kyautata mu'amala take tsakanin bawa da Ubangiji? Sai yace husnul khuluqi fi mu'amalatil khaliqi yajma'u thalathata umuri. Kyautata mu'amala, kyautata ɗabi'a wajen mu'amalantar Allah ya kunshi abubuwa guda uku. Na farko, talaqqi akhbarillahi bitasdiq. Duk abinda Allah ya bayar na labari, to a gaskata shi. Wanda kuma wannan koda kuwa dan adam ne dan uwanka ko kawarki, in ta bada labari kika karyata ta, ba za ta ji dadi ba. Kawarki yanzu ta gama zagewa, ta baki labari abinda ya faru, wata kiltun kafin ku hadu, tun tana nursery ko tun tana primary, kina ga tana gamawa, yace kai wace nifa matsala ta da ke kin iya sakin layi, za ku yi rigima da ita, ba za ka ji dadi ba. Ko mijinki ne yazo yana baki labari, sai ki karyata shi. Ko saurayinki ne yana baki labari, dadin soyayya ta debo shi, sai debo labarai, yana ta zuba labari, sai ki karyata shi. Ba za ku zauna lafiya ba. Saboda wata za ka samu, ita an ce ta ba mijinta labari, ba ta iya bada labari ba. In yana bada labari, ba ta iya saurare ba ita ma. Yana cikin bayani ya ta ce tsaya, wannan gaban ka ce wallahi tallahi. Wato ba ta yadda ba kenan, sai ya rintse da Allah tukunna. To kenan dan adam ma in ya bada labari, yanzu fa cewa kai ka rantse, baka ce mishi me, baka ce mishi ƙarya yake yi ba, ka ce mai ne kawai ka rantse, amma sai ya ji ba daɗi. To ballantana kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daka duk yanda Allah madaukakin sarki ya bada labari, ko labarin ya kama hankalinki ko bai kama hankalinki ba, ko kin ga yayi daidai da tunaninki ko bai yi daidai da tunaninki ba, to ki gaskata wannan labari. Wannan shine mu'amalantar Allah da kyakkyawan mu'amala na farko. Shine duk abinda Allah ya bayar na labarai, ba a ƙaryatawa, ba a ƙaryatawa. Wa man asdaqu minallahi haditha, ba wanda yafi Allah gaskiyan zance. Na biyu shine talaqqi ahkamahu bitanfizi wattatbiq, hukunce hukuncen Allah da Allah ya zan ya saukar. To ki tabbatar kin dabbaka hukuncin Allah, domin in Allah ya ce ayi kaza sai kika ki, ya ce a bar kaza sai kika ki bari, yana nuna kin karyata hukuncin kenan. Kina ji maranki cewa hukuncin bai yi miki ba, kina ji maranki cewa baki gamsu da wannan hukuncin da Allah ya yi ba. Allah ya hukunta miki idan zaki fito daga gida ki sanya hijabi, cikakken hijabi wanda zai rufe gangan jikinki gaba daya, wanda ba zai bayyana wata sura ta jikinki ba. Kar ki fesa turare, kar ki dinga tafiya tsakiyar maza, kar ki dinga cakuduwa da maza, kar ki dinga mu'amala da ta wuce iyaka da mazan da ba muharrabanki ba, sai kika ji cewa wannan bai yi miki ba, kina aikata haka to ki ba kaman kina fada ma Allah ne cewa wannan fa hukuncin da ka saukar fa ni fa hukuncin nan bai mun ba. Kina gaya ma Allah cewa hukuncin nan bai mun ba. Hukuncin Allah kuma, Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci. Sai malamai suka ce abubuwa guda biyu anan shine, da Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika, ko wa tammat kalimatu rabbika a wata kira'a, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci. Sai suka ce sidqan fil akhbar, gaskiya ne wajen labarai, wa adilan fil ahkam, da adalci wajen hukunci. Duk labarin da Allah ya bayar, sawa'ul labarin da ya wuce ne a baya ko wanda zai faru nan gaba, wannan duka gaskiya ne. Duk hukuncin da Allah ya hukunta akan ki ko akan waninki ko akan ki wajen mu'amalantarki da wani, mijinki, iyayenki, ɗan uwanki, abokan zamanki, abokan mu'amalanki, abokan kasuwanci, da duk wanda Allah ya hada ki mu'amala da su, hukunce hukunce ibada, hukunce hukunce na akida, hukunce hukunce na mu'amala, dukkanin su adalci ne a ciki. Ba wani hukunci na Allah wanda yake zalunci. To ya zama hankalinki yayi daidai da hukuncin Allah. Yasa wasu suka ce shari'a sabanin hankali. Sai Ibnul Qayyim yace shari'a bata taba zama sabanin hankali ba, sai dai ɗayan biyu ya faru. Ko dai shari'an bata tabbata ba, bata inganta ba, ko kuma hankalin gurbataccen hankali ne. Amma in dai shari'a ta inganta, sai kika ji shari'an nan ta saba ma hankalinki, to hankalinki ba lafiyayyen hankali ba ne. Amma in dai hankali lafiyayyen hankali ne, to fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, Allah ya daura tunanin mutane ne akan irin tsarin da yake so. Saboda haka in dai hankalin lafiyayyen hankali ne, to ba zai taba jin hankalin ya saba ma ingantaccen shari'a ba. In dai shari'a ta inganta, to hankali lafiyayye bai taba saba mata. Amma in kika ga hankalinki yana kai komo, yana kawo wa, yana daukewa kamar network akan hukuncin Allah, nan ki yadda, nan baki yadda ba, nan ki ji yayi dadi, nan baki ji yayi dadi ba, nan ki jikin gamsu, nan baki gamsu ba, to ki tabbatar da cewa lallai tabbas hankalinki ba lafiyayyen hankali bane. Ko da kuwa duk duniya suna miki kallon mai hankali, tabbas ki tabbatar kina cikin mahaukata nan ba daya. Allah ya raba mu da wannan haukar. Na uku shine talaqi aqdarihi bis-sabr wal-ridha. Duk abinda Allah ya zantar na hukunci na kaddara, to a karba a yi haƙuri a yadda da shi a haka. Abinda Allah ya kawo miki na jarabawar rayuwa, ki gamsu da shi, ki yadda da shi. Kar ki ji haushin Allah don ya jarraba ki, kar ki ji haushin Allah don ya hana ki wani abu na rayuwa. Abinda Allah ya kaddara miki, to ki gamsu da shi, ki yadda da shi. Malam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana cewa idan Allah ya jarrabi bawa da wani abu, in Allah ya kawo miki wani jarabawa, cin jarabawan shine ki tuna wasu abubuwa guda uku. Na farko, ki tuna cewa Allah rahimun ne, Allah mai jin kai ne, Allah mai tausayi ne, ba zai taba hana ki wani abu na jin dadin duniya don ya tozarta ki ba. Arhamu minal ummi biwaladiha, Allah ya fi tausayin mutum sama da yadda uwa take tausayin ɗanta, sama da yadda uwa take tausayin ɗanta. Allah ya fi tausayin mutum. Wannan abu na farko kenan. Ki tuna cewa Allah da ya kawo mun wannan jarabawar, bai kawo mun wannan jarabawan don kawai ya cutar da ni ba. Allah da ya jarabe ni da jarabawan da na yi hatsari, na yi rauni a hannu ko a ƙafa ko a kai, Allah bai kawo mun shi kawai don in yi rauni in ji zafi ba. Allah mai tausayi ne, ba zai yi haka ba. Yadda kika san uwa ba za ta taɓa yadda ta gamsu ta tura ɗanta mota ta buge shi ba, haka nan Allah ba zai bari mota ta buge bawansa haka kurin ba tare da wata hikima ba. Allah mai tausayi ne. Na biyu ya ce ka tuna cewa Allah hakimun ne, Allah na da hikima a cikin duk abin da yake zantarwa. Wata kilke yanzu abin da kike gani shi ne, so kike yi Allah ya baki kuɗi bai baki ba, baki san hikimar da ta sa Allah ya hana ki kuɗi ba. Tsari ne kuma da Allah ya tsara ma rayuwa cikin hikimarsa, sai bai sa kowa ya yi kuɗi ba. Don inda kowa ya yi kuɗi, Allah ya ce walau basaqallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Inda Allah ya shimfiɗa ma kowa arziki a duniya, kowa ya yi kuɗi, to Allah da an yi tsiya a bayan ƙasa, da an yi tsiya. Allah sai yake duba hikimarsa. Wani wata yanzu za ki ganta mutumiyar kirki, mutumiyar kirki, wallahi iya condition na ta zama mutumiyar kirki shi ne ka ta yi kuɗi. In Allah ya bata kuɗi, kasurguman matsiya ce ya za a yi. To saboda haka Allah sai ya haɗa ta da ƙaddaren talauci. Shi yasa sai a ce akwai wanda in yayi kuɗi da mutumin kirki ne, amma in yayi kuɗi ya zama mutumin banza. A'a, mutane ba su fahimta ba ne, shi asalin kuɗi ba ya canza mutum. Abinda kuɗi yake yi shine yana fito da hakikanin mutum. Hakikanin mutum, wani kafin yayi kuɗi, wacce kafin ta yi kuɗi tana zama da mutane, tana girmama mutane, amma da ta yi kuɗi sai ta daina. A'a, dama asali zuciyarta gurɓatacciyar zuciya ce, talauci ne kawai yake taka mata burki, talauci ne yake taka mata burki. Ta san batta da ko sisi, ya za ta yi da mutane? ta san ta dau in ta daga hannu ta zage ki zaki rama in ta mare ki zaki rama in ta fada miki baka zaki mayar mata saboda ba ta da kudi amma yanzu ta yi kudi fa ta san cewa tana iya sayen ki kafin ta gaya miki bakar maganar mata riga ta saye ki wata kila kin ci kudaden ta da yawa to karshe yanzu dole sai ka canza saboda haka asalin duk wanda kika ga cewa wacce ta yi arziki ta canza to dama tuntuni zuciyar ta gurbatacciya ce talauci ne kawai yake danne ta talauci ne yake taka mata burki bai da kudi dole ya zama mutumin kirki ba zai bi ƴan mata ba saboda ba za su bi shi ba in yi suka bi shi me zai ba su da haka yanzu yayi kudi to hakikanin abin da ke zuciyarsa sai ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce dama duniya ta mutum hudu ce yace akwai wanda Allah ya bashi kudi ya kuma bashi ilimi da sanin Allah saboda haka sai yake kashe wannan kudin nasa a neman yardan Allah wannan dan aljanna ne yace na biyu akwai wanda Allah bai bashi kudi ba amma ya bashi zuciya irin ta wancan yana buri da fatar ina ma Allah ya bani kudi irin na wani yadda ya gina makaranta ni ma in gina yadda ya gina masallaci ni ma in gina daka niyyarsu ta zama daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna musharaka cikin lada wannan shi ma dan aljanna ne akwai wanda Allah ya bashi zallan kudi da gurbatacciyar zuciya in kaga kudin sa ya tafi to a hanyar banza ne wajen gina gidajen banza wajen kashe ma matan banza kudi anan iya inda kudin sa yake karewa kenan kudin sa bai tafiya a ko ina in ba anan ba wannan mutumin dan wuta ne yace akwai wanda kuma Allah bai bashi kudi ba bai bashi ilimi ba bai bashi zuciya mai kyau ba yana ganin irin abin da wani yake yi yana buri da fatar ina ma ni ma in yi kudi ni ma in dinga yin kalan abin da wani yake in dinga kashe ma ƴan mata kudi ina ganin mata suna bina ina ɗiban su a motoci ina zuwa yawon banza da su ina gina gidajen kallon kwallo ina gina sinima ina kaza niyyar su daya da haka masaukin su daya a cikin wuta haka duk abinda Allah ya kaddara akwai alkhairi a cikin sa Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an babu mamaki ya zama akwai abinda za ku ji kuna ki ba kwaso amma wa huwa khairul lakum shine alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an ba mamaki akwai abinda za ku ji ba kwaso akwai abinda za ku ji kuna son shi wa huwa sharrul lakum alhali kuma wannan abin sharri ne a gare ku me yasa ku ba ku gano alkhairi ko sharri wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu saboda Allah shi ya san hakikarin alkhairi da sharri ku kuma ba ku sani ba ku yanzu da zahiri kuke hukunci mu yanzu muna ganin yanzu duk wacce Allah ya tara mata kudi tana hawa manyan motoci tana shiga manyan gidaje tana rike manyan wayoyi tana sa manyan zannuwa da manyan atamfofi to wannan ana ganin cewa wannan Allah ya tara mata alheri amma ba mamaki ba shine alherin ba muna ganin wata kil wanda Allah ya hana ta kudi zannuwa sai dai ta sa wanda ya samu wanke kudinki ishirinki marainiya kalan wannan zanin take sakawa baccinki ya ja miki kalan wannan zannuwa masu arha 2500 2400 zani jani talau in ka ja shi shi ma yana binka saboda tsawaragen arha kalan wannan take sawa da shi za ta je gidan biki da shi za ta je gidan suna da shi za ta je duk wani taron da za ta je ana ganin cewa wannan kaskantacciya ce tana hawa keke napep watakil wata dan ma kudin ya gagara sai ta yi rabin tafiyan tukunna a kafa kafin ta hauke keke napep ta karasa wata dan ta ga ta ci karfin rabin tafiyan ma sai ta ga ta kashe 150 dinta ta hauke keke napep gwamnati gangara a samu na cin dan wake da safi saboda haka sai aga cewa wannan Allah ya jefa ta a cikin bala'i babu mamaki kuma wannan halin da take ciki shi kuma Allah ya san shine alkhairi a gare ta ba cewa ake wai duk wanda Allah ya bashi kudi ya bashi sharri ba a'a ba kuma cewa ake duk wanda yake cikin talauci yana cikin alheri ba a'a talauci ba abun so bane ba wanda yake son talauci manzo Allah ma bai son talauci sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kullun da safi cikin zikirin sa azkaru sabah wal masa da yake safiya da malaiki yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ka raba ni da kafirci ka raba ni da talauci saboda da kafulci da talauci wani lokacin karinan juna ne da wuya ne talauci ya zauna kafulci bai sako kai ba ina da wahala ina da wahala saboda in mutun ya gamu da kafulci da talauci da jahilci suka hadu masa gashi talaka gashi jahili to zai wuya bai zama kafiri ba da wuyan gaske bata kafulta ba ga ba ko asi ga ba arabi ai an shiga masifa ai idan talaucin ya ciciyota ilimin da zai mata linzami bata da shi da aka jahilci shi kuma tun kuɗa ta zai saboda haka yanzu ta koma yanzu tunaninta shine ya za a yi aje wajen masu addu'a aje wajen malamai aje a yi addu'a ta kuma kasa ganewa da rashin lissafi shine shi wannan wanda za ki je wajensa ya yi miki addu'a ki ba shi kuɗi inda yana yin aikin da za a samu kuɗi ba zai zauna ya jira sai ya yi miki aiki ki ba shi 500 ba ba zai yi ba ai ina jin da ya fi son kansa akan yadda yake son ki kuma ya fi son makansa kuɗi sama da yadda yake son miki kuɗi saboda haka ba zai zauna yana jiran sai an san mishi ba shi ma kokari zai yi ya ga shi ma yaya zai yi nashi kuɗi amma tunda bai yi nashi kuɗin ba ai shi kenan an samu matsala an ce wani ya je wajen boka sai aka ce boka bai nan boka ya tafi da aka ce mai boka ya tafi gona to kaga sai ya shafa ma kansa ruwa ya gane cewa ashe shi ma bokan ya gane cewa bokanci ba ta ci abu mai ci shine noma saboda haka shi ma sai ya je ya rike noma ya bar harkan bibiyan bokai saboda haka duk abin da Allah ya kaddara akwai alkhairi a ciki kar ki taba jin cewa don Allah bai baki ba ki taba ji ma ranki cewa wai akwai wani abu na tawaya da Allah madaukakin sarki ya sa miki tun daga yadda Allah ya halicce ki ki godiya ma Allah ki tsaya a inda Allah ya halicce ki gane cewa akwai hikimar Allah da ya halicce ki a yanda ya halicce ki irin halittar da Allah ya miki ki gane cewa hikima ce ta Allah wata sai ta zauna yanzu ta ga cewa ga wata kawata can tana ganin cewa Allah ya halicce ta da kyau sama da ni saboda haka tana ganin Allah ya mata arziki da samari za su dinga yawo a kanta da haka ni ma barin je in canza kalan fata na ni ma ina so in koma fara kal safara ufaqi'ul launu hata sallun naziri ni ma haka nake so in zama shikenan bata yadda cewa akwai hikimar Allah ba garin kokarin ta koma fara sai ta koma wani rudu-rudu hakan nan ta yi wani camouflage hakan nan kamar uniform din sojoji wani dabbure-dabbure nan fari nan baki nan fari nan baki akwai hikima da Allah ya yi ta wani shi yana nan yana ganin a duniya in bai samu mata baka sidik har tana kyalli ba to shi bai aure ba ya fi so ya ganta sun mulmula har tana shining to wannan shi ya yi aure a wajensa wani kuma ya fi so ya ganta kamar zabaya in ka ja da ka ga alaman jini na fita a fatanta to wannan shi aka yi musu to kaga kenan in ta yi kokarin mai da kanta fara ta kasa komawa fara ta koma tsaka-tsaki su masu son bakake ta fita a class din su masu son farare bata koma class din su ba shikenan sai a bata da Arewa 24 sai ta kare a can to yake gane Allah ya miki daraja in Allah ya jefo ki a gidan iyaye talakawa har ki ji ma ranki cewa ga kawata wacce can duk abin da take so babanta na mata ni ko babana bai da damar yi min abin da nake so ki godiya ma Allah akan irin gidan da Allah ya ajiye ki in Allah ya kaddara miki ki auri miji talaka ki gane akwai hikima a ciki ki jure ki zauna da mijin ki lafiya lau kar ki hangi cewa mijin kawata duk shekara sai ya canza mata setin kujeru da gado sai ya canza mata wardrobe sai an canza fentin daki sai an yi wane ne sai an yi wane ne muku ga mu nan yanzu shekaran mu 15 20 a gidan haya har yanzu ya kasa yin kaza har yanzu an kasa yin kaza hikima ce ta Allah darajar ma da Allah ya muku kuka iya biyan kudin haya na shekara 20 ya kamata ku yi godiya ma Allah wasu suna can tun shekara 1 2 3 an koro su ma ba sai inda za su je ba to duka sai ku gane cewa a ce akwai hikima da Allah ya halicce mu a haka kuma rayuwar nan tsarin Allah ce duk matakin da kike kai idan kika kalli wanda suke sama da ke da wanda suke ƙasa da ke a environment din mu irin environment da ke ciki zaki gane wanda suke ƙasa da ke sun fi yawa akan na saman ki akwai wata yanzu tana hangin gidanki tana ganin inda Allah zai sa gidan auren ta ya koma kamar naki, ita wallahi ta gode ma Allah. Ke kuma kina can kina hangen sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace unzuru ila man asfala minkum. Kullin ababi na ni'ima ku dinga duba na ƙasa da ku. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kar ku kalli na sama. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Wannan shi zai kai ku zuwa ga kar ku raina ni'iman da Allah ya muku. Sai ku yi godiya ma Allah. Ki dinga mukarana tsakaninki da sauran ƴan uwanki da ƙawayenki da abokanki wanda Allah bai ba su irin abin da ya baki ba. Wannan sai kai ki zuwa ga ki godiya ma Allah. Sai ki gane ashe ni fa Allah ya fifita ni. Ashe ni Allah ya darajanta ni. Babu mamaki ma ki iya tun cewa akwai wacce mun yi primary da ita amma yanzu shekaran ta uku a cikin kabari. Ni kuma ga nan har yanzu ina raye, ina sallah, ina zikiri, ina azumi. Ashe akwai darajan Allah, akwai darajantawa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Daga duk abin da Allah ya yi, ana so a gamsu da cewa Allah ya yi, kuma Allah ya sani akwai hikima a ciki. Allah ya san akwai hikima a ciki. Me yasa Allah yake magana da maza? Mutum matarsa ta takura masa, ta matsa masa, koma bata yi masa komai ba, yana iya jin cewa soyayyar ta a zuciyarsa ta ragu. Amma Allah yana cewa fa in karihtu muhun, in kun ji ma ba kwa son su, ku yi haƙuri, kar ku rabu da su. Fa asa an takrahu shay'an, ba mamaki ku ki wani abu. Wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira, Allah ya tara alkhairai masu yawa a ciki. Ba mamaki wacce zaka ga ba ka so, yanzu ka gaji da ita, babu mamaki ita ce alkhairinka. ƴaƴan da za su zo ta sanadiyanta halasu ne masu yi maka addu'an Allah ya gafarta maka, halasu ne masu yi maka fatan Allah ya maka rahama, halasu ne masu yi maka sadaka a lokacin da baka nan. Allah ne ya kaddara haka. Kuna zaune ku biyu a gida, Allah ya bude ma, ya buda ma dan can ɗakin ya dinga samu, danki kuma yana ta faɗi tashi. Kar ki ji maranki cewa kina hasada, kina bakin ciki. Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san wa za su zo su taimake ku nan gaba ba. Ba mamaki danki da kike fatar ya samu, halashi ne in ya samu kuma zai zama mutumin banza, ba ruwan shi dake. Dan wancan kuma shine mai zuciyar taimakon uwarsa da wacce ba uwarsa ba, shikenan sai Allah ya bashi, sai ku sha inuwar tare. Haladan cikin kin Allah ya bashi, shi ke din ma ba za ki dantsana ba ballantana wata. Daka wannan wajen mu'amala da Allah, wajen kyautata mu'amala da Allah, shine in Allah ya bada labari, to koda baki gani ba, koda bai kama hankalinki ba, koda bai yi daidai tunaninki ba, kar ki kareta. Kar a karanta miki ayar Alkur'ani a ce gashi Allah ya bada labarin kaza, ki ce kai ba zai yiwu ba fa, ko ya zo a hadisi. Sannan hukunce hukuncen Allah ki ji cewa sun yi daidai kuma sun dace a tsabbaka su. Sannan na uku, kaddarorin da Allah ya kaddara na rayuwa, masu kyau da marasa kyau, a yi haƙuri da su. In Allah ya baki, to ki gode masa, in ya hana ki kuma ki yi haƙuri. Wa hadhihi thalathatu ashiya'un alaiha madaru husnul khulqi ma Allah. Malam yace waɗannan abubuwa guda uku anan ne kyautata mu'amala da Allah yake kai ku. Awwalan, na farko shine talaqqi akhbarihi bitasdiq, gaskata duk labarin da Allah ya bayar. Bi haythu la yaqa'u inda al-insani shakkun aw taraddudun fi tasdiqi khabari Allah ta'ala, ta yadda kar ya zama dan adam yana da shakka ko kokonto ko kai komo game da gaskata labarin da Allah ya bayar. Li anna khabara Allah sadirun an ilmi, saboda duk labarin da Allah ya bayar to akwai ilimi a ciki, akwai ilimi a ciki. Wa huwa subhanahu asdaqul qa'ilin, Allah kuma shine mafi gaskiyan masu magana. Duk wani mai magana da ke ganin wane ya kai ya faɗi gaskiya, to bai kai Allah ba, Allah ya fi kowa faɗin gaskiya. Kama qala Allahu ta'ala an nafsi, kamar yadda Allah yake faɗi game da kansa, yace wa man asdaqu minallahi hadisa, wa yafi Allah gaskiyan zance, ba wanda ya kai Allah gaskiyan zance, Allah ya fi kowa gaskiya. Ko mutum ne, ai ana ganin cewa yana daga cikin kimar mutum shine zama mai gaskiya. yana daga cikin cikan kimar mutum shine ya zama mai gaskiya, yana daga cikin abinda mutum zai yi ma dan uwansa na mu'amala shine rashin ƙaryata shi a lokacin da ya bada labari. Koda kuwa kin ga cewa wannan fa abinda kawata ta bayar ta faɗa ba gaskiya bace, to in ma akwai hanyar da za a nuna mata shine a bi ta hanyar shagube, amma ba fitowa ki ce kai gaskiya haka nake ji tsoron Allah wallahi ƙarya kike yi, a babu wannan. Ko yaro ne ƙarami kar ya zama iyaye sun sabar masa da ba a faɗi magana ya ce ƙarya ne. Akwai yaron da watakil ana tsokanin shi a ce masa kaza ya ce ƙarya, ƙarya ne, ba a haka, saboda akwai cin fuska a ciki. Kalli fuskan mutum ka ce masa ƙarya kake yi ko ƙarya kike yi, akwai wani abu na cin fuska a ciki, akwai rashin darajantawa a ciki. ولازم تصديق اخبار الله ان يكون الانسان واثقا بها مدافعا عنها. مالن yace abunda zai tabbatar da gaskata labarin da Allah ya bayar shine mutun ya zama yana da kyakkyawan tabbaci akan duk labarin da Allah ya bayar, sannan duk wanda zai karyata ya tsaya don ya kare maganganun Allah daga wato farmakin masu karyatawa. Mujahidan biha wa fi sabilillah, ya zama yana jihadi wajen gaskata labarin Allah da kuma hanyar Allah. Bi haythu la yudakhiluhu shakkun aw shubuhun aw shubhatun fi ikhbarillahi azza wa jal, ta yanda zai zama ba wata shakka ko wata shubha da take shiga zuciyarsa game da gaskata labarin da Allah ya bayar, wa ikhbari rasulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Shine Abdullah ibn Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, sai yace wa huwa sadiqul masduq, Annabi shine mai gaskiya abin gaskatawa, shine as-sadiqul masduq, Annabi ya ba da labari. Me yasa Abdullah ibn Mas'ud a farkon hadisin yace Annabi shine as-sadiqul masduq? Shine saboda zai ba da labari ne akan abin da yake na gaibi wanda ba wanda ya isa ya faɗi yaya al'amarin yake in ba wanda ake ma wahayi ba. Menene wannan labarin? Shine Annabi ya ba da labarin yadda Allah yake shirya halittar mutum a cikin mahaifiyarsa, ba wanda ya isa ya ba da wannan labarin in ba wanda Allah yake ma wahayi ba. Ko likitoci masu bincike da sikani ba sa iya gano halittar mutum yaya take tun daga farkon halitta sai Allah ya isar da shi wani mataki tukunna kafin ake iya ganewa. Za a iya ganewa a je a ce tana da juna biyu, daga baya a sake zuwa a yi sikani wane ne a cikin, namiji ne ko mace, don in an gama kuma in Allah ya so sai su ce namiji ne kuma a haifi mace. Wannan kuma ba yana nuna cewa ƙarya ne labarinsu ba, a'a, yana nuna cewa tabbatar da ilimi bitadqiq ba wanda ya isa in ba Allah ba. Kowani komai yana iya kuskure, kowace na'ura tana iya bincike ta fitar da result amma na kuskure, amma banda Allah, banda Allah rabbul izzati wal jabarut. Allah ya samu zama masu gaskata labarin Allah. Wa idha takhallaqa al abdu bi hadha al khuluq, in bawa ya siffanta da wannan siffan ya dabi'antu da wannan dabi'ar, amkanahu an yadfa'a ayya shubhatin yuridu hal mufriduna ala akhbarillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, in ya dabi'antu da wannan dabi'ar to zai zama wannan yana tabbatar masa yana wajabta masa da ya dinga tunkuɗe duk wata shubha da ɓata gari suke kawowa game da labarin Allah da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kar manzon Allah ya bada labari ki fara lissafi da kwakwalwanki ya za a yi haka ya faru. Ina daga cikin abin da ya halakar da yawan mutanen Makka shine Annabi ya bada labari sai su yi lissafi da kwakwalwansu, sai su ga cewa hakan ba zai yi ba. Annabi ya ba su labari cewa a dare ɗaya an yi Isra'i da Mi'raji da shi ya je Baitul Maqdis, daga nan aka kai shi har zuwa fadan Allah aka dawo da shi kuma a dare kafin kowa ya tashi a bacci, an kuma shiga bacci da shi, an farka daga bacci tare da shi, kuma a daidai sanda kowa yake bacci shi yake daga Makka zuwa baitul maqdis yaje ya dawo sannan kuma yaje har zuwa sama kuma ya dawo sai suka ce kai wannan labarin ƙarya kake Muhammadu suka kareta suka ce kai tsaya mun dai san dai a idon mu dai baka taba zuwa baitul maqdis ba baka taba zuwa masallacin qudus ba to in dai da gaske kaje to ba yi mana bayanin yaya masallacin yake Allah sai ya dauko masa bidiyon masallacin ya ajiye masa ko ina yana bayani kamar a dauko masallacin rajin nan ne a sa daura miki shi a bidiyo kina bayani nan ga kofar liman nan nan ga sto nan ga wata kofa ta hannun dama ga wata kofa ta cin ga wata kofa ta cin ga kalan tiles a masallacin ga carpet kala kaza duka manzo Allah yana ta musu bayani yana gamawa suka ce abinda ka faɗa gaskiya ne amma fa kuma wallahi ƙarya kake Allah kuma dama ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk wanda Allah ya rubuta sai ya musu azaba to duk ayan da za su gani ba za su yi imani ba sai sun ga azaba suka ƙi yin imani gashi kuma Allah ya tabbatar cewa yayi Isra'i da shi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir gashi in annabi ya bada labari ana gaskata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tare da tunani ba ba tare da lissafi ba kar a ce to yaya za a yi haka ya faru ya za a yi kaza ya faru wannan kuskure ko abu yazo a hadisi ko abu yazo labari daga waɗanda Allah ya tabbatar da gaskiyansu kamar sahabbai Allah ya tabbatar da gaskiyansu a karanta wani hadisi wani sahabi ya bada labari mutum ya ce kai wannan fa labarin fa ba zai kama hankali ba kamar misali hadisin sahabbai da suka tafi yaki hadisin su Abu Sa'id al-Khudri su Salman al-Farisi da sauransu sun je yaki guzuri ya kare musu suna cikin tafiya sai suka gamu da wani katon kifi kato har suka je yakin suka gama dawa suna cin naman kifin ba su gama ba idan shi da suka kwakule ramin idan sai da sahabbai sama da mutum biyar suka shiga cikin ramin idan suka muni yanzu kawai sai ke haka ce kai wannan tatsuniya ce ya za a samu kifi mai wannan girman wannan kenan kirin halittar Allah Allah ba zai iya irin wannan halittar ba Allah zai iya halittar abin da yake sama da haka sama da haka saboda haka sai a gaskata saboda Allah ya tabbatar da gaskiyansu wanda ya karyata su kenan ya ce musu makaryata ya karyata Allah kenan saboda haka duk abin da yazo daga labari daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaskata shi sawa'an akanu minal muslimin alladhina ibtada'u fi dinillahi ma laysa min kar mutum ya dabi'antu da kawo shubha irin na wasu sawa'un cikin musulmai ne wanda suka kago bid'a a addinin Allah aw amkanu min ghairil muslimin ko wadanda ba musulmai ba alladhina yalqawna alladhina yulqawna shubha fi qulubil muslimina waɗanda suke jefa shubha a zukatan musulmai bi qasdi fitnatihim wa idlalihim da manufar su fitinin musulmai ko su batar da musulmai sai ya ce wal nadrib zalika masalan bari mu bada misali akan haka hadithu zubab hadithun kuda sabata fi sahihi al-bukhari min hadithi abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a cikin sahihi al-bukhari hadithun abu hurairah Allah ya kada mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ta fada a cikin abun shan dayanku mutum na shan wani abu sai kuda ya zo ya fada ciki ko yana cin abinci kina cin abinci ko kina shan ruwa ko kina shan shayi ko madara ko wani abu sai kuda ta fada ciki sai ya ce fal yughmisu to ya nitsar da shi a cikin abincin ko a cikin abin shan thumma liyadrahu sai kuma ya ciro shi ya wurgar da shi sannan kuma sai ya sha fa inna fi ahadi janahihi da domin shi kuda duk inda yake fuffukensa ɗaya cuta ne, wa fil akari shifa, ɗayan kuma akwai magani. So tsarinsa kuma shine duk inda zai sauka akan abu, fuffuke mai cutar yake fara sawa. Saboda haka kina ɗaga shi sai kika yarda, to ya sa cutar, ya kuma tafi da magani. Saboda haka yana hawa, to sai a danna shi ciki. Sai zama ya sa cuta ya sa magani, sai a cire sai kuma a sha. Ni sai wani lissafinsa sai ya fara gaya masa ya karanto wani abu wanda ya saba ma wannan tunanin. Kai fara tunanin cewa mu ɗan boko ne, mu scientist ne, mu wane ne, wane ne. Bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne mafi girman scientist na duniya. Scientist mafi girma a duniya shi ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Domin mafiya yawan abubuwan da manzon Allah ya bada labari, daga baya binciken Turawa da binciken ƴan zamani yake ƙara tabbatarwa. Wasu daga cikin su Allah ya musu rabon musulunci suka gane ashe wannan binciken yana ganin ya binciko ma duniya wani babban abu, ya gaya masa cewa ai tuntuni akwai wannan a cikin Alkur'ani, akwai wannan a cikin Sahihul Bukhari da Muslim. In yana da rabon musulunta yake kalbi musulunci. To yanzu wani sai ga cewa ta dube dan girman kuda wanda yayin tare guda 1000 a hannu na an matse su, ina yake da wani cuta, ina yake da wani magani, sai samu kokwanto, to zuciyarsa ta samu matsala. Domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, annabi baya faɗan magana bisa san zuciya. Allah da ya halicci kudan shi ya masa wahayi cewa kuda a fuffukensa ɗaya akwai cuta, a fuffukensa ɗaya kuma akwai magani. Wannan kuma fa ba cewa ake in kin kamu da wata cuta kisa a tara miki kudaje ba, saboda an ce a fuffukensa ɗaya akwai cuta, a fuffukensa ɗaya akwai magani, ba haka ake nufi ba. Maganin da yake jikin fuffukensa magani ne na cutar da ke jikin ɗaya fuffuken. Ai ko wata cuta da maganinta, li kulli da'in dawa, ko wata cuta tana da magani. Yanzu shikenan din an ce eye drip maganin ciwon ido magani ne, shikenan idan kan mutum na ciwo sai dauko maganin ciwon ido ya diga a kansa, zai yi ba magani bane shi din maganin ciwon ido? Magani ne. In mutum na typhoid shikenan sai ya je a bashi maganin ulcer, ba zai masa maganin cutansa ba, ba zai mar maganin cutansa ba. Allurar da za a yi ma mai typhoid ba irin ta mai ulcer ba ce, allurar da za a yi ma mai ulcer ba irin ta mai ciki za a yi masa ba. Idan aka samu mai ulcer ya je sai likita ta masa allurar mai ciki, ai ya samu matsala ya ta masa ko ta yi mata allurar mai juna biyu, ta kuma ulcer ce ta kawo ta asibiti, to kenan akwai damuwa. To ashe kenan ba cewa ake yi wai idan cuta ta samu mutum a ce to ya sa a kama masa kudaje ba, ballantana kudaje ma yanzu idan aka baki kwangilan kamo kudaje na awa guda, guda nawa za ki kama awa daya? Hada khabarun sadirun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mala yace wannan labari ne da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi umuril ghaibi la yantiqu anil hawa, annabi game da al'amuran ghaibi baya magana bisa son zuciya. La yantiqu illa bima auha Allah ta'ala ilay, baya magana, bayi bada labari sai abinda Allah ya masa wahayi. Li annahu basharun, saboda annabi mutun ne, wal basharu la ya'lamul ghaib, mutum kuma bai san gaibu ba, annabi mutum ne. Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum, Allah ya ce ka ce ni mutum ne dai kamar ku, wato kamar yadda kuke mutane ni ma haka nake. Wato tamthilin anan ba wai ana kwatanta darajar annabi da sauran mutane bane, a'a ana kwatanta halittar annabi ne da halittar sauran mutane. Yadda Allah ya halicce shi a mutum, to haka ya halicce sauran mutane ma a mutum. Sai dai tun a halitta Allah ya fifita shi akan sauran mutane. Babu kyakkyawan mutum a duniya karan katakaf, namiji ko mace, irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har annabi Yusuf da manzon Allah ya ce ubiya nisfal jamal, annabi Yusuf an raba kyau gida biyu aka bashi rabi, kyau aka raba gida biyu aka bashi rabi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fifita kyau, shi kuma kyansa daban ne akan sauran mutane. Da Allah ya halicci kyau duka sai ya raba rabi sai ba mu annabi Yusuf, sauran rabin kuma sai ya wata tsakanin sauran mutane. Shi yasa Allah sai ya karkasa, sai ya halicci wani kensa ya kuwa ne wacce kenta ya fi wacce. Sai kina ganin cewa aina cika kyakkyawa, in na tsaya a bakin miro har ina jin ni na isa, Allah sai ya hada ki da wani akan titi, da wata akan titi, sai ki gane cewa ashe ke in kin tsaya kusa da wannan zaki dan yi kama da wata gorilla gorilla hakan. Saboda zaki ga cewa ashe ke ba kyakkyawa bace. Duk da kike ganin kin kura manejin kyau, ko namiji ne idan idonsa yana rawa, abin da yake gani a jikin mace kyau, kyan fuska, idan ya auri wannan ko ya je na son wannan zai je ya neme ta, yana cikin tafiya zai gane cewa ashe waccan ma da yake so yake fariya da ita, rike ya kata a social media matsayin kyakkyawa, ashe ba kyakkyawa bace. Ga wata mai kyau ne, ashe wannan bata da kyau. Da shi yasa musulunci sai ya bada shawari ma mutum ya duba zuciya da addini, ya duba zuciya da addini. To ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah sai ya masa kyau na daban. Wannan kyan da aka ba mu Annabi Yusuf rabi, aka raba mu sauran mutane rabi, wannan daban yake. Kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma duk ya mamaye duka waɗannan kyan gaba daya. Sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik yace wata ran wata tayi haske, ta kai haske, ta cika, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da daddare. Sai na tsaya na kalli fuskan Annabi, na kalli wata, na kalli fuskan Annabi, na kalli wata, sai na gane cewa wallahi fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi wata kyau, tafi wata haske. Saboda haka tun azubin halitta Annabi ba su ankuwa bane, amma dai mutun ne, shi mutun ne, shi ba mala'ika bane, shi ba Allah bane, shi ba abin bauta bane, mutun ne, mutun ne, amma yana sama da kowa tun azubin halitta, ballantana kuma a daraja da falala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Bal qad qala Allah lahu, Allah ta'ala yace da shi, qul la aqulu lakum indi khaza'inullah, Allah yace da shi, kace musu ba in ce muku taskokin arzikin Allah na hannuna, ni ba na azultawa, taskokin arzikin Ubangiji ba su hannuna, wala a'lamul ghaib, ni kuma ban san gaibu ba, wala aqulu lakum inni malak, ni ban ce muku ni mala'ika bane, ni ba mala'ika bane, ni ban san gaibu ba, ni kuma ba ni ke rike da taskokin Allah ba, in attabi'u illa ma yuha ilayya, iyaka abinda nake bi shine abinda aka mun wahayi. Saboda haka duk abinda aka mun wahayi shine ke bi, da haka duk waɗannan labaran da na baku to wahayi ne Allah ya yi. In qul hal yastawi al'ama wal basir, Allah ya ce ka tambaye su, ka ce shin da makahu da mai gani za su zama daya, afala tatafakkaru, me yasa ba za ku dinga tunani ba, haka Annabi bai san gaibu ba. Allah ya kuma dama ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, kace da su sama da kasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba, wama yashuruna ayyana yub'athun, ba wanda ya san yaushe za ta da kiyama, inna Allah indahu ilmu sa'a, mafatihul ghaibi guda biyar, Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah yana da mabudan gaibu, ilmomin gaibu ba wanda ya sani in ba Allah ba. Suwa ne ne wannan inna Allah indahu ilmu sa'a, ilmin tashin kiyama, ba wanda ya san yaushe za ta tashi kiyama, wa yunazzilul ghaith, Allah shike saukar da ruwa, ba wanda ya san yaushe za a saukar da ruwa, sai dai ayi hasashe, in Allah ya ga dama ya gaskata hasashen, ya ga dama ya kareta, wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa. Bincike ana iya yi a gano namiji ne ko mace, amma ki ce ma likitan ya binciko miki wannan dan nawa in yazo me kudi ne ko talaka, aina zai primary, aina zai secondary, ana zai islamiya, zai haddace alqur'ani ko ba zai haddace ba, dan siyasa ne ko dan kasuwa ne shi, mutumin kirki ne ko mutumin banza ne shi, dogo zai zama ko guntu, baki ko fari, siriri ko mai fadi, yace ma likita ya gano miki shi. Kin ga daga nan sai ce to dama asibitin mu na akwai branch inda ake ajiye mahaukata, saboda haka a wuce da kicin, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun ma za ta kasubu gadan, ba wanda ya san me zai yi gobe, iyaka ci ki ce gobe in Allah ya kai mu zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, amma wata kil aflan din Allah ba haka bane, wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu, babu kuma wanda ya san a ina zai mutu, ba wanda ya san inda zai mutu, inda mutun zai mutu shi zai taka da kafan sai kai kansa inda zai mutu, ko masoyinsa su dauke shi su kai shi inda zai mutu, mutum bai da lafiya Allah ya rubuta asibitin zai mutu, amma masoyinsa su za su kai shi asibiti. watakila Allah ya sa mota ce za ta buge shi ya mutu da kafansa zai taka ya je tsallaka titi da kafarta za ta je tsallaka titi sai kuma motar ta buge ta da haka manzo Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya san gaibu sam 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 ba wai darajanta annabi bane bal ma saba makarantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙaryata annabi ne don da yace annabi ya san gaibu to ya ƙaryata Allah ya ƙaryata annabi dan Allah ya ce ma annabi ka ce musu ban san gaibu ba kenan duk wanda yace annabi ya san gaibu to ya ƙaryata Allah kenan ya kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wanda ya ƙaryata Allah ya saba mu wannan ka'idar da muke karantawa ta kyautata mu'amala da Allah ya muna na mu'amala da Allah hadha al-khabaru yajibu alaina an nuqabilahu bi husnil khuluq mallan yace wannan labarin ya zama dole mu fuskanci wannan labarin da kyakkyawan dabi'a wa husnul khuluqi nahwa hadha al-khabari wa yakunu bi anna talaqahu bil qabul wal inqiyad kyakkyawan mu'amala game da wannan kissan shine mu tarbi wannan kissan mu karbe shi mu kuma sallama fa najzimu bi anna man qabi anna ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith fa huwa haqqun wa sidq mu tabbatar da cewa abinda annabi ya faɗa a wannan hadisin gaskiya ne ba ƙarya wa in i'tarada alayhi man i'tarada koda kuwa duk wanda yayi kokarin suka yayi sukan sa mu gaskatar da mu tabbatar da cewa wanda yayi sukan nan shine makaryaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi kowa gaskiya wa na'lamu ilma al-yaqin mu zama muna da ilimi ne yaqini anna ma khalafa ma saha ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu baqi duk abinda ya saba ma abinda manzo Allah ya zo da shi to wannan kuma ya zama shirmi duk wani binciken da akai aka gano wani abun da ya saba ma abun da yazo a hadisi to wannan abun ya zama shirmi duk wanda ya gaskata ya yadda da binciken da wani yayi ya ƙaryata abun da manzo Allah ya faɗa to wannan kuma ya zama kafiri ya fita musulunci fa innahu batilun ya zama shirmi li anna Allah ta'ala qala saboda Allah ya ce fa zalikumullahu rabbukumul haq wannan shine Allah ubangijinku na gaskiya fama za ba'da al-haqq illa ad-dalal me ke bayan shiriya in ba bata ba in aka ce ga gaskiya to me ke bayan sa ƙarya kenan saboda haka in kika ce to abinda wannan likitan ya binciko shine gaskiya na annabi me kenan ƙarya ne kenan to in ko mun gamsu cewa na annabi shine gaskiya ashe wannan binciken da likita yayi wannan binciken ƙarya ne ko kuma yayi kuskure yaje sake bincike fa anna tusrafun Allah ya ce taya ake kawar da ku a kautar da ku daga bin Allah wa misalun akhar misali na karshe na gaba min akhbari yawmil qiyama annabi ya bada labarin abin da zai faru ran tashin alqiyama akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna shamsa tadnu min alkhalaiqi yawmal qiyamati biqadri mili cewa rana ran tashin alqiyama wannan ranar da muke ganinta za a matso da ita kusa da halittu gurgudun mil daya za a matso da ita kusa da halittu gurgudun mil daya to sai mun gaskata sai kar a ce a to ta yaya ranar ta yaya za ta tsaya in an matso da ita haka to ta yaya ta tsaya a saman akwai wani fila da aka sa ya tare ranar ne akwai wani abu wanda aka sa ya tsare ranar kar ta faɗo Allah ne ya ce da ita tsaya a nan chat sai kuma ta tsaya to haka a ran alkiyama zai matso da ita kusa da kawukan mutane ya ce mata tsaya a nan sai kuma ta tsaya shi yasa sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yaya Allah zai tafiyar da kafiri akan fuskansa dan tashin alkiyama ta yaya kafiri zai yi tafiya akan fuskansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kun manta alaysa alladhi ajrahu ala qadamihi fid dunya qadirun ala an yajriyahu ala wajhi yawm alqiyama annabi ya ce musu kai wai allan da ya tafiyar da shi akan kafafunsa a duniya bai da iko ya tafiyar da shi akan fuskansa ne ran tashin kiyama wannan kafafun da suke tafiya da mu muke rike su wake rike mana su Allah shi ke rike wayannan kafafun shi yasa zamu ga a cikin mu akwai guragu saboda Allah bai umurci kafafunsu da su tsaya ba sai su lankwashe ba za su taɓa yin tafiya ba kuma sai ran da Allah ya so in an haifi yaro kafansa tana kanannaɗe bai isa ya tafiya ba saboda Allah bai umarce shi da ya tafiya ba a lokacin inda ma kuma zaki haihu an zo an taru da ungozoma da ƴan uwa da waye an karbe haihuwa ana karban haihuwan yaro yana fitowa sai a ganshi ya sa gudu kowa darewa zai hajiya ikilima ta haifi aljini kowa darewa za ta yi ba wanda za ta tsaya har kanwarki da take wajenki wallahi guduwa za ta yi ina da tabbacin wata kilke din ma duk wannan zafin haihuwan tuntuni zaki ware daga zuwan shi ya sa gudu da kafa ai wallahi zaki ware Allah ya sa mu dace wa sawa'un kana hazal mailu mailul muklahati am kana mailul musafati fa inna hadhihi al musafata bayna ash-shamsi wa ru'usil khalaiqi qalila malan yace dole zamu yadda wannan mil din da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi mil ne na au ko kuma mil ne wani mil na daban lissafin irin namu ne ko lissafi ne irin na Allah subhanahu wa ta'ala hamu'un hama'a hadha fa innal nasa la yahtadikuna bihulliha malan sai yace tare da cewa za a matso da rana kusa da mutane ran tashin alkiyama amma fa mutane ba za su kone da zafin rana ba lissafi yanzu za mu yi muga mil nawa ne mil miliyan nawa ne tsakaninmu da rana yanzu amma in ta tsala hankalin kowa sai ya tashi inuwa zafi rana kuna in an fita rana a ji rana ta kona mutum in an shigo inuwa a ji zafi amma a ce yau gashi za a matso da ita kusa da mutane inda a hankali ne ya kamata ana matso da ita kusa da mutane mutane suna narkewa amma Allah zai ce ma ranan ta tsaya cak mutane kuma su ma su tsaya kasu kone wannan mai sauki ne yanzu da matso da rana kusa da jefa mutum a cikin wuta wanne ne fi garantin cewa zai kone wanda aka jefa shi a wuta ko amma Allah ya ce ma da aka jefa annabi Ibrahim a wuta Allah ya ce ma wutan kulna ya naru kuni baldan wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce ma wutan ki sanyi kuma sanyi ma sanyi na aminci karki kona shi wutan ta gama suka kashe wutan suka ganshi a cikin wutan yayi sujjada yana tasbihi ma Allah wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala ma anna ash-shamsa law tadnu al-ana fi ad-dunya bi miqdari an milatin lahtaraqat al-ardh wa man 'alayha tare da cewa yanzu fa inda rana za ta matso kusa da mutane ta dan matso a dan karo da ita kasa kadan da za ta kona duniya da wanda ke cikin duniya gabaki daya ba sai ta matso kusa da mutane da mil daya ba a dan yo kasa da ita kadan za ta kona duniya karan kata kaf da duk wanda ke cikin duniya sai ta kona shi ya salam amma Allah zai matso da ita kusa da kawunan mutane ya ce ki tsaya kuma karki kona kowa faqad yaqulu qa'il wani zai iya cewa kaifa tadnu ash-shamsu min ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati bi hadhihi al-musafa tayaya rana za ta matso kusa da mutane kusa da kawunan mutane dan tashin alkiyama da wannan awun da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama thumma yabqan nasu lahzatan wahidatan duna an yahtariqu kuma mutane su tsaya kuma ba su kone ba su jima na dan wani lokaci kadan ba su kone ba naqulu li hadzal qa'il malai yace sai mu ce ma wanda yayi wannan maganan alayka an takuna hasanal khuluqi nahwa hadzal hadith ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a ma wannan hadisin shine mai ka gaskata karka ƙaryata karka yi kokonto karka ce yaya za a yi kaza ya za a yi haka ya faru wa husnul khulqi nahwa hadzal hadith yakunu an naqbilahu wa nusaddiqa bihi gaskata kyautata mu'amala da wannan hadisin shine mu gaskata shi mu karbe shi a yadda yazo wa alla yakuna fi sudurina harajin minhu wala dayqun wala taraddud kar ya zama a zuciyarmu akwai wani kunci ko taraddudi ko tunani game da wannan hadisin wa anna alama anna ma akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha huwa haqq mu tabbatar da cewa duk abin da annabi ya bada labari a wannan hadisin gaskiya ne walakin hunaka fariqan aziman baina ahwalin nasi fi dunya wa ahwalihim fil akhirah sai dai ai akwai bambanci mai girma tsakanin yanayin mutane a duniya da yadda kuma za su kasance a lahira akwai bambanci bi haythu la yumkinu an nuqayisa ahwalad dunya bi ahwalil akhirah bai yuwa mu kwatanta yanayin duniya da lahira mu yi lissafi da hankalin mu li wujudi hadzal fariq al azim saboda akwai bambanci mai girma fa nahnu na'lamu anna an-nasa yaqifuna yawm al qiyamati 50000 sana ai mun sani cewa ran tashin al qiyama mutane za su tsaya a tsaye akan dan yatsan su akan dan karamin dan babban yatsan su na kafa tsawon shekara 50 wa alami qiyasi ma fi ad-dunya gurgudun mili safi abinda yake muke yake faruwa akan duniya a duniya fa hal yumkinu an yaqifa ahadun minan nasi 50000 sa'a zai yu mutum ya tsaya cak na tsawon awa 50 ba kwa ba shekara 50 ba zallan awa 50 ya tsaya cak bai motsa ba zai yu a duniya ba zai yu ba tsayuwar sallah kadai yanzu in liman ya ja ta kai minti 10 sai an koma ana gunaguni limamin nan akwai jimawa yayi sallah minti 10 an gaji da tsayuwa in tare da cewa wasu mutane a harkan duniya ne tsayuwar su ba ta gajiya in za ta bi layin banki dan a gyara mata account ko a sabanta mata ATM za ta fi awa 3 tana tsaye a layin banki amma a wajen sallah fa minti 9 yayi yawa minti 10 yayi yawa Allah ya shirya mu bal hal yumkinu an yaqifa ahadun minan nasi 50000 daqiqa kai zai iya yiwa ba mutun ya tsaya na tsawon minti 50 ba awa 50 ba minti 50 zai yi ba zai yi ba aljawabu la yumkinu zalik amsa ita ce hakan ba zai yi ba idan fal fariqu azim ashe za mu gane akwai bambanci mai girma tsakanin duniya da lahira akwai bambanci sosai a duniya ne aka ce ka tsaya ka jima ka tsaya zaka gaji amma bala'in da ke lahira yafi karfin a ce ka gaji da tsayuwa wallahi bala'in da ke lahira ya wuce a ce mutum wai ya gaji da tsayuwa bai wannan lissafin lissafinsa bayan an gama tsayuwar ina ne makomarsa Allah ya sa mu komar mu aljanna fa idza kana kadhalika in ya zama amsa ita ce haka fa innal mu'mina yuqbilu misla hadha al-khabari bi shirahi sadrin wa tuma'nina to mu'mini yana fuskantar irin wannan labari da wankakkiyar zuciya da kuma nutsuwa wayattasi'u fahmuhu lahu wayaftatihu qalbahu lima dalla alai sannan fahimtarsa tana kara fadi yana fahimtar wannan hadisin sannan kuma yana bude zuciyarsa wato ainifin ya karbi abinda wannan hadisin yayi nuni zuwa gare shi Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi sati mai zuwa Allah ya kai mu ba za mu yi darasi ba saboda zai kama a ranar arfa insha Allah saboda haka za mu huta don mu tsaya mu yi ayi istighfari ayi zikiri ayi salloli ayi karatun alqur'ani ayabi Allah ayabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi salatin annabi ayi addu'o'i mai masu yawa sosai sosai wannan rana ce da take zuwa da duk wanda take da wata bukata ta rayuwa bukata ta kudi bukata ta arziki bukata ta ilimi haddar alqur'ani miji nagari da duk abin da take bukata Allah ya bata wannan wunin tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana ta yi ta surfa addu'o'i duk addu'an da ta tafi a wannan ranar kuma Allah bai dawo da ita sai dai ki jira lokaci sai dai jira lokaci kawai Allah ya samu dace Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ƴan uwanmu da Allah ya azurta su da tafiya aikin hajji Allah ya sa su yi karbabbiya Allah kuma ya dawo da su lafiya waɗanda suka je ba su je ba bana Allah ya sake maimaita musu waɗanda ba su taba zuwa ba Allah ya kai mu baki daya Allah ya nuna mana kawunan mu a bakin ɗakin Ka'aba ya nuna mana kawunan mu wajen ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mana albarka Allah ya shirya mana zuriya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.